واستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونشيد درسنا 81 لتافع العدب المفرد لتافع الإمام البخاري ونديك كرنت الدى تدوب نظم التكيوى السنة رضا الله صلى الله عليه وآله وسلم. zamu karanta hadisi na 403 kawai da sharhi a kansa insha Allah ta'ala. Wannan hadisi yana dauke da bayani akan kauracewar da shari'a ta yi izini a tsakanin musulmai. Kauracewar da shari'a ta yi izini game da shi a tsakanin musulmai. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد بن سليمان الكوفي عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه. هشام بن عروة يكربو حديث عندما ما هي كنسا شيني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. شيكم يكربو حديث عندما عائشة الله يكارم تيرده. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة تي من زن الله صلى الله عليه وسلم ياتي يا تبقى يا متى إني لا أعرف غضبك ورضاك. النبي صلى الله عليه وسلم يجي مع عائشة نكن غاني فشنك وما نكن غاني فانشير هنكليك. Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam ce Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yake ce mata nakan gane lokacin da ranki ya baci kuma nakan gane lokacin da hankalinki yake kwance. Kala sai tace kuntu wa kaifa ta'rifu zalika ya rasulullah. Sai nace ya rasulullah ta yaya kake gane lokacin da nake cikin fushi da kuma lokacin da nake cikin yarda, wato lokacin da raina yake cikin fushi da kuma lokacin da raina yake cikin yarda nake da kwanciyar hankali, ya ake yi ka gane bambanci? Kala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace innaki idza kunti radiyatan, idan kin kasance kina cikin kwanciyar hankali a lokacin da ranki yake da yarda da al'amarina, kunti sai ki ce bala wa rabbi muhammadin, ko magana muke sai ki ce haka ne, ina rantsuwa da mai iko da Muhammad. Idan hankalinki yana kwance muna magana tsakanina da ke, idan na faɗi magana kikan ce haka ne, ina rantsuwa da mai iko da Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wato kalma ta rabbu, kamar yadda bayani ya zo cikin tafsirin al-Imam al-Baghawi ma'alim at-tanzil, yana fassara surat al-Fatiha a mujallad na farko shafi na 52. فالرب يكون بمعنى المالك. كلمة رب ده لارفتي تنزوى ده معنى مي ملكي مي إيكو أكمنا. كما يقال يدعك شوى مالك الدار رب الدار، مالك الدار بمعنى رب الدار. وتعنى له مي إيكو ده جدا سيأتي مي جدا ده لارفتي سيأتي رب الدار. ويقال رب الشيء اذا ملكه لا رفتي اذا كامل لك وانا ابو توسا اكراك كي رب نيغا وانا ابن واتو مي ايكو اكن وانا ابن سبو دا ينزناك دي. ويكون بمعنى التربية والإصلاح. سنن كلمة رب تنازوا دا معنى تربية، تنازوا دا معنى تربية دا كمجارة الامر. توشي الله سبحانه وتعالى انا جنجنا كلمة رب غريشي كمان مثالي الحمد لله رب العالمين، فالله تعالى مالك العالمين. دون هكا كلمة المالك يتجي فسر رب فسر كفرقو. إذا أكتش رب العالمين أنا نفي الله شيكي دئيكو دتالكي غبادايا. كمعنى تشيوى رب العالمين بمعنى مربيهم الله شيني ميرينون تالكي غبادايا. فاتو الله شيكي رينون دكان هليتو ko wace halitta da irin yanda Allah ya tsara mata yanda za ta samu biyan bukatunta. Amma inda yake bambanci tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma halittarsa, shi Allah tabaraka wa ta'ala ana kawo ar-rabbu mu'arrafan, a kawo alifun da lamun, wala yuqalu zalika lil makhluq. Amma shi dan adam ba a kiransa ar-rabbu saboda asali al-alif wal-lamu lit-ta'mim. Idan aka kawo alifun da lamun a farkon wata kalma, to wannan yana nuna cewa an mallaki komai, wa huwa la yamliku kullu al-hali, shi dan adam bai mallakan komai sai dai ya mallaki wani abu. Don haka akan ce rabbud dari. Kaga kenan shi dan adam yana zuwa ne, ana jingina shi ne ga ainihin wato kalma ta rabbu ga wani abu, iya abin da mutum ya mallaka. إنما يقال رب كذا مضافا زائدين جنا كلمة رب جوانب شيء رب الدار نجدا. أما الله سبحانه وتعالى شيء كذا أي كلام سأل رب دأليف اللام دعك معنى الرب دلارتي وتشيني ميكو دأبو دلاربا. إذا سنا مجانا سكان هذا جرانتوا وتو النبي صلى الله عليه وسلم ينأتي مع عائشة nakan gane lokacin da hankalinki yake kwance, nakan gane lokacin da kike cikin bacin rai. Yanayin zaman mutum da matarsa zai gane a lokacin da matarsa take da kwanciyar hankali da kuma lokacin da mai yiwa take cikin bacin rai. Shine Aisha take tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ta yaya kake bambanta lokacin da hankalina ya kwanta da kuma lokacin da nake cikin tashin hankali? Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, ina ganewa domin idan muna magana da ke ni da ke, idan muna magana, idan na faɗi wata magana zaki ce haka ne, to wajen rantsuwanki sai ki ce wa rabbu muhammadin, wa rabbi muhammadin, ina rantsuwa da mai iko da Muhammad, gaskiya wato haka ne. Wa idza kunti saqitatan, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, amma fa idan kin kasance kina cikin fushi, wato kina cikin bacin rai, shine sahiba kunti, maimakon kice bala wa rabbi muhammadin. Misali idan na faɗi magana wanda za a musanta zaki ce a'a ba haka bane, maimakon kice wa rabbi muhammad sai kice wa rabbi ibrahim, ina rantsuwa da mai iko da ibrahim. Kaga ranta ya baci kenan, ba za ma a kira sunan mijin ba. Annabi ya ce, to ta haka nake ganewa. Kala sai ta ce kultu ajal, na ce kwarai kuwa. Ajal bi ma'ana kwarai, wato ta yarda da abin da manzon Allah ya faɗa. Wallahi gaskiya ne ya Rasulullah, idan raina ya baci maimakon in kira sunanka idan zan rantse sai in kira sunan Annabi Ibrahim alaihi salam. Amma idan muna cikin kwanciyar hankali, idan zan gaskanta wata maganar ka, sai in rantse da Allah subhanahu wa ta'ala in jingina da sunanka. Wato idan tana cikin bacin rai, takan ma kaurace ma sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine sai ta ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, lastu uhajiru illa ismaka, amma fa babu abin da nake kaurace ma sai sunanka kawai, sunanka ne kadai nake kaurace ma. Hadisin nan yana sahihu al-Bukhari kitabul adab babu ma yajuzu min al-hijran, kuma yana kitabun nikahi babu ghayratin nisa'i wa wajdihinna. Yanda hadisin ya zo cikin sahihu al-Bukhari, an Aisha radhiyallahu anha qalat qala li rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, Aisha tace wata rana Annabi sallallahu alayhi wa sallam ya ce min, inni la'alamu idza kunti anni radiyatan, nakan sani idan kina kwanciyar hankali da ni, wa idza kunti alayya ghadaba, kuma nakan sani idan kina fushi da ni. Wanda ya nuna cewar duk inda aka zauna tare, to dole za a samu bacin rai. Idan har a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam tsakaninsa da matansa aka samu bacin rai, kaga ya gwada cewa wannan dabi'a ce ta dan adam, baka iya raba wani gida da shi. Don haka ake cewa zaman hakuri. Dole ne idan mutum yana tare da mace ya zama mai hakuri. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, nakan gane idan kina da kwanciyar hankali game da ni, nakan gane idan kina fushi game da ni. Kala tace fa kuntu, sai nace min aina ta'rifu zalika, wannan yana sahihu al-Bukhari. Tayaya kake gane haka ya Rasulullah? Fa kala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, amma idza kunti anni radiya, idan kin kasance kina yarda da ni, fa innaki taqulina la wa rabbi Muhammadin, idan nayi magana kikan ce a'a ina rantsuwa da mai iko da Muhammadu. Wa idza kunti alayya ghadaba, amma idan kina fushi da ni fa, kunci sai ki ce la wa rabbi Ibrahim, a'a ba haka bane, ina rantsuwa da mai iko da Ibrahim. Qalat Aisha tace, kuntu sai nace ajal, kwarai kuwa. Aisha take ba da labari da kanta, don in bata bayar ba babu wanda ya sani, magana ce tsakanin miji da matarsa, amma take ba da labari saboda hatta hirar manzon Allah da matansa, wallahi akwai ilimi a ciki. Don haka yasa matansa sukan ba da labarin wasu maganganu waɗanda suka auku tsakaninsu da Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda ta wannan labarin ana samun wani ilimi. Ta ce, wallahi ya Rasulullah, ina rantsuwa da Allah ya Rasulullah, ma ahjuru illa ismaka, babu abin da nake kaurace ma sai sunanka kawai. Kuma hadisin yana sahihu Muslim, wato hadisin muttafaqun alai, yana kitabu fada'il sahaba babun fi fadli Aisha radiyallahu anha. Al-Imam Ahmad bin Hanbal ya rawaito hadisin a littafin Al-Musnad, yanda lafazin sa yazo, an Aisha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu laha, manzo Allah yakan ce ma Aisha, inni a'rifu ghadabaki idha ghadibti wa ridaki idha rabiti, nakan gane fushinki idan kin fusata, kuma nakan gane yardanki idan kin samu kwanciyar hankali. Hadisin yana a Sunan al-Kubra na al-Imam al-Baihaqi, an Aisha radiyallahu anha qalat qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah yace min, inni la'alamu idha kunti anni raghiya wa idha kunti anni ghadaba, nakan sani idan kina yarda da al'amarina, kuma nakan sani idan kina fushi da wani abu da ya auku tsakani na da ke. Qala tace, wa kaifa ta'rifu dhalika ya rasulullah, tayaya kake gane haka? Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, idha ghadabti qulti ya Muhammad, idan kin fusata kikan ce ya Muhammadu, kaga ba maganar rasulullah ko? Wa idza rabiti, idan kuma hankalinki a kwance, kunti sai ki ce ya Rasulullah, idan ana zaman dadi kenan, tana jin dadi zama da Annabi sallallahu alaihi wasallam, babu tashin hankali, babu wani abin da ya bata mata rai, ta ce ya Rasulullah, amma idan ranta ya baci sai ta ce ya Muhammadu. Kaga wannan abinda ta karantar da mu kawai daga nan kana sanin al'adar Hausawa mara kyau. Al'ada ta Hausawa mara kyau, ban sani ba ko akwai wasu kabilu da ke yi. Mace ba ta kiran sunan mijinta, wannan al'ada ba shi da asali kuma bai ma kamata ba ga musulmi. Ga Aisha abin da wai idan ma ranta ne ya bata kince ya Muhammad, ashe kiran sunan miji ba laifi bane? Manzon Allah bai taba wato tsawatan wata don ta kira sunan shi ba. Wasu ma al'amarin nasu ya tsananta, ba ma sunayen mazajen su ba, hatta sunayen ƴaƴan su na fari ba sa kira. Mace ba ta kiran sunan ɗanta na fari, ko a ina aka san to wannan sai Allah. Babu dalilin sa a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wani kuma ba zai kira sunan iyayensa ba, babu shakka kiran sunayen iyaye wannan yana da asali daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yana daga ladabi da za ka yi ma iyayenka, ka rika kara ma sunayensu maimakon ka kira sunan mahaifi kai tsaye ka kira shi baba. Ko da za ka kira sunan ka fara da baba kafin ka kira sunan mahaifinka. To dan ka boye sunan mahaifinka, wannan bai nuna cewa duk wani mai suna irin na mahaifinka shi ma ba za ka kira ba, wanda shi ma al'ada ce ta Hausawa. Sunan baba na Yahaya, don haka duk wani mai suna Yahaya sai in ce mar baba, ba shi da asali. Allah ka tsare mu. Hadisin yana al-Mu'jamul Kabir na al-Imam at-Tabrani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman, wata rana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, wallahi ya Aisha, ما يخفى علي حين تربين ولا حين تكببين ولا حين تكببين. بايا بويا غارين لوكا چند هنكالين كي يقوانتا كما الامرين كي بايا بويا غارين لوكا چند واتو كي يجكين باتشين ري. قلت سينة بي أبي وأمي يا رسول الله مما تعرف ذلك؟ يا رسول الله تيا أكي كي غاني لوكا چند هنكالين يقوانتا دا كما لوكا چند هنكالين يتاشي. Kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, amma hina tarbaina, lokacin da kike da kwanciyar hankali, fa innaki taqulina hina tahlifina, idan zaki rantsuwa sai kice la wa rabbi muhammad, ina rantsuwa da mai iko da muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma hina takbabina, amma lokacin da kike samu bacin rai, fa innaki taqulina sai kice la wa rabbi ibrahim, ina rantsuwa da mai iko da Ibrahim alaihi salam. Fa kuntu, sai nace sadaqta ya rasulullah, ka faɗi gaskiya ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisin shi kadai al-Imam al-Bukhari ya kawo a littafin al-Adabul Mufrad. Me ya dalilin da yasa ya kawo shi? Kamar yanda masana hadisi suka yi magana tun tsawon tarihi, daga cikin su akwai al-Imam al-Muhallab bin Abi Sufra al-Maliki, wani daga cikin waɗanda suka yi sharhin Sahihul Bukhari a farkon zamani, ya rasu a hijira ta 435, wato shekararsa 1300 rabuwansa da duniya a yau. Yana cikin waɗanda suka fara sharhin Sahihul Bukhari, al-Imamul Muhallab, wani mutumin wato Andalus, mutumin Spain, lokacin da musulunci yake da iko a ƙasar Spain. Kamar yadda Ibn Hajar ya kawo bayaninsa cikin Fathul Bari, yana mujallar na 10 na 497, shi wannan malamin mai sharhin Sahihul Bukhari ya ce, garabul Bukhari fi hadhal babi, manufar Bukhari al-Imamul Bukhari, abinda ya sa al-Imamul Bukhari ya kawo hadisin nan, duk da cewa ba shi kadai ya ruwaito hadisin ba, kamar yadda muka karanta lafuzza daban-daban. الإمام مسلم يرويته حديثاً، الإمام أحمد بن حنبل، الإمام البيهقي، الإمام الطبراني، ما لما حديثي ده وصرويته شيكما لفظاً سنزوك سندو إريده. أما الدليل ديسا الإمام البخاري كاو حديثاً أن يبين صفة الهجران الجاهز. يعني سوى بياني باقوة كورة شوى زكان مسلمين أكا حرم تابع. Akwai kauracewa da ba a haramta ba a tsakanin musulmi da musulmi. Akwai kauracewa da shari'a ta haramta, amma akwai kauracewa da shari'a ba ta haramta ba. Wa ma kana min al-mubaghadha bayna al-ahli wal ikhwan, samun bacin rai tsakanin abokan zama, samun bacin rai a tsakanin abokan zama, fa yujuzul hajru fihi bi tarki tasmiya masalan, dan mace ta ki kiran sunan mijinta saboda ranta ya baci ba laifi bane. Shi yasa al-Imam al-Bukhari ya kawo haka. Da ka saba cewa Malam Audu babu ce fa ne, ranan sai ta ce mai gida babu ce fa ne, ranan sai ta ce Malam Audu ba ce fa ne, ya kai ka san da magana a ƙasa. Da ana kiran ka mai gida yau kuma Malam Audu ba ce fa ne fa. Wata hikima ne na isar da sakon manufarta gare ka, ka gane akwai wani abin da ya bata mata rai, ta yi ka tambaya sai a gyara, sai a koma kiran ka kuma mai gida. To shari'a bata haramta wannan ba. Aw bi tarki basṭil wajhi ma'a adami hajri as-salami wal kalam. Misali, dan mace ta daura fuska kawai, idan mace ta daura fuska amma duk abin da za a yi za ta umarninka za ta dauka, amma dai fuskanta yana daure ba bata sake ma fuska ba, kuma ba a daina sallama ba, ba a daina magana ba, amma dai kaga canjin fuska, shari'a bata hana wannan ba. Kuma ba wai tsakanin miji da mata kawai bane, ko da tsakanin ƴan uwa ne, wa da kani aminai, ya zamanto ka daura fuska, baka dai canza mu'amala ba, baka ki sallama ba, baka ki magana da mutum ba, amma dai fuskar ka daure ba a sake ta ba. To daura fuskan kurum in dai wani abu mara kyau bai biyo bayan shi ba, ba laifi bane, domin da laifi ne babu shakka da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar ma Aisha, Allah ya kara mata yarda. Kuma abinda Aisha ta aikata kamar yadda ta faɗa, ta ce ba ni kaurace ma kowa mu komi sai dai sunanka kawai ya Rasulullah, wato magana ce ta ilimi, domin idan kiyayyar manzon Allah ta shiga zuciya to take mutum yana fita daga musulunci. Da zaran musulmi ya ji yana kyamatar manzon Allah ko yana kin Annabi sallallahu alaihi wasallam a zuciyarsa, to babu shakka ya fita musulunci. Wannan babu sabani a tsakanin malaman sunna dangane da shi, kamar yadda yazo cikin kitabul furu' na Ibn Muflih a mujallal nashi da shafin 164, babu hukumul murtaddi, yana magana akan dalilai da kan sa mutun yayi ridda. Daga cikin waɗannan dalilai akwai mutum ya ji a zuciyarsa yana kyamatar manzon Allah, ya ji a zuciyarsa baya kaunar Annabi sallallahu alaihi wasallam, to da zaran mutum ya kyamaci Annabi sallallahu alaihi wasallam yana fita musulunci. Bi an asharaka billahi ta'ala aw jahada sifatan, mutum da zai kyamaci manzon Allah da shi da wanda yayi shirka da Allah, da wanda yayi gardama game da wata siffa ko sunan Allah wanda siffan nan an samu ittifaqi ala isbatiha, duk malaman sunna sun tabbatar da wannan siffa ta Allah ta tabbata gare shi. Kamar mutum ya ce Allah madaukaki ba guda ɗaya bane, baya ga cewar Allah da kansa ya ce kul huwallahu ahad, kaga kenan mutum ya fita musulunci ya yi ridda. To da shi da wanda ya ji a ransa yana kyamatar Annabi sallallahu alaihi wasallam, matsayinsu guda ne, aw ba'dhi kutubihi aw rusulihi aw sabbahu aw rasulahu aw idda'a an-nubuwwa. Malamai sun jera waɗannan abubuwan duk matsayi guda, da wanda ya musanta littafan da Allah ya saukar, da wanda ya ji bai yarda da wani annabi daga cikin annabawan Allah ba, da wanda ya zagi wani annabi cikin annabawan Allah, da wanda ya korafin annabci aw kana mubghidan li rasulihi, ko ya ji a ransa yana kin Annabi sallallahu alaihi wasallam wa lima ja'a bihi ittifaqan. Malami ya ce duk malaman sunna sun ittifaki akan wanda wani daga cikin waɗannan dalilai ya faru gare shi to ya fita daga musulunci. Wannan dalilin yasa tilas mu zammuna cikin hattara a koda yaushe. Haka kuma yazo cikin littafin fiqh mai suna Fathul Qadir na al-Imam Ibn al-Humam, yana mujallal na 6 shafi na 98, kullu man abgaba rasulullah biqalbihi, duk wanda ya kyamaci manzon Allah a zuciyarsa kana murtaddan, yayi ridda. Allah ka tsare mu. Bayani ya zo cikin Fathul Bari, kamar yadda Al-Qadi Iyad ya gabatar mujallal na 10 shafi na 497 cikin Fathul Bari. Ibn Hajar ya kawo bayanin Al-Qadi Iyad, yana cewa inna maktufirat mugababatu Aisha linnabi, an gafarta ma wato fushin da Aisha ta yi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam dan tana yiwa kace to me yasa aka gafarta ma Aisha wannan fushi da ta yi da manzon Allah saboda zaman tare, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam mutun ne, Aisha ita ma mace ce, dukkan su ɗan adam ne, kuma zaman tare yana tare da haka din, kamar yadda Bahaushe ke cewa wai zo mu zauna zo mu saba. In dai aka zauna tare to ɗabi'a ta ɗan adam ana samu wato wani abu, kuma akasari abinda ke faruwa ga mace kana samu dalilin kishi ne. Shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam yana da mata ba ita kadai bace, yana da wasu mata, to mace tana da kishi, kishi rauni ne gare ta. Na biyunsu Aisha Allah ya kara mata yarda tana da kuruciya, Bahaushe yana cewa kuruciya dangin hauka ko, kaga Aisha budurwa ce, yarinya ce karama, sannan kuma ga ta da kishiyoyi, to akwai rauni kan rauni, ga rauni na kishi sannan ga rauni na kuruciya. Alƙawi Iyabu ya ce shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta ma ita Aisha wannan wato fushi da ta yi da annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda zamantakewa koda ba karama bace koda ba budurwa bace, zaman tare yana da haka. In dai aka zauna tare to dole za a samu sabani, saboda ba duk abinda annabi sallallahu alaihi wasallam a ɗabi'arsa yake so ita kuma za ta zama tana so ba, yanayin halittu daban-daban ne. Al-Qadi Iyab ya ce li'anna al-ghadab 'ala an-nabi ma'siyatun kabira, fushi da annabi sallallahu alaihi wasallam babban laifi ne, li'anna al-hamila laha 'ala dhalika al-ghayra, me yasa Aisha ta yi fushi da annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda kishi allati jubilat 'alayha an-nisa, wanda halitta ce ta mata, wa hiya la tansha'u illa an farqin mahabba, sannan indai aka ce ana kishi da wani to bakinsa ake baso ne, mace ba ta kishin abinda ba ta son shi, don haka kishin soyayya ya kawo ta kawo ba wai kiyayya bace, indai aka yi kishi a dalilin soyayya ne. Falamma kana al-ghadab la yastalzimu al-bughba igtifara, idan ya zama fushi da mace ta yi wato saboda kishi ga mijinta, wannan fushin wato dalilin kishi, kishi kuwa kauna ke sawa a yi, don haka ba alaka da kiyayya da annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda inda fushin da za ta yi zai kai ga zuciyarta. Al-Qadi Iyab ya ce li'anna al-bughba huwa alladhi yufdi ila al-kufr aw al-ma'siya, wato asali kiyayya ita ce ke kai mutum ga kafirci ko kuma ga sabon Allah tabaraka wa ta'ala. Wadalla qawluha, don haka saboda zurfin ilimi na Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam yana gama fada sai ta ce wallahi ya rasulullah la ahjuru illa smaka, babu abinda na kaurace masa sunanka. Me take nufi? Zuciyata tana cike da sonka, Allah ya sa mun gane, da anna qalbaha mamlu'a bi mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Haka ma al-Imam an-Nawawi ya fada a sharhin wannan hadisin cikin sharh sahih Muslim juz'i na 8 shafi na 195. هذا الذي فعلته وقالته ابن عائشة تأيكت ابن تفدى حملها عليه فرط الغيرة على رسول الله سنن كيشي غمانزون الله يساتي هكا كما ذاك سامو حديثي داما يند عائشة تكي مغانا غمد سورن كيشي يوينتا ذاك فهمتش سنن سند تكي ومانزون الله حرتا تيغ خديجة فا da ta riga ta rasu kafin ma a aure ta, amma Aisha tana kishi da ita saboda tsananin kishi, saboda tsananin son da take wa annabi sallallahu alaihi wasallam, li adami infikakihinna minha, saboda mata ba ka raba su da al'amari na kishi. Wannan yasa har ma al-Imam Malik ya gina hukunci a kai, yana cewa yasqutu anha al-haddu idha qadhafat zawjaha bil fahisha, da mace za ta jefi mijinta da kagen zina, da za ta yi kage ga mijinta kamar zargi, mace ta yi zargin zina ga mijinta, ba a mata wato haddi, babu haddi a kanta na cewa ta yi kazafi, saboda kishi yana tsananta ga mace yanda za ta kai ga har ma ta fari haka din, saboda raunin da mata suke da shi game da halittansu da Allah tabaraka wa ta'ala ya dora akan kishi. Wannan yasa maganar da mace ta yi in dai akan kishi ne, to shari'a ba ta la'akari da shi, ba a ma haddi a kai. Duk da cewar sauran malaman fiqhu sun yi martani ga al-Imam Malik dangane da wannan, amma haka din ne, babu shakka mata suna da kishi. Matukar mace ta faɗi wani abu ga mijinta, wannan abin ya zama babu zunubi a kansa, kuma kishi ya sa ta faɗi wannan abin, to shari'a ba ta la'akari da shi, saboda abin da ya faru tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ita Aisha. Rai ya ɓaci ga abin da ta faɗa, maimakon ta yi rantsuwa da Annabi sallallahu da Allah, ta jingina Allah ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, tana jinginawa ga Annabi Ibrahim alaihi wassalam. Kuma wannan ma yana gwada cewar iliminta yana da zurfin gaske. Wannan yana cikin bayanin da Ibn Hajar ya yi cikin Fathul Bari a mujallar 9 shafi na 237. Al-Imam Muhammad bin Abdullah al-Tibi yace hadhal hasr latif jiddan, wato da idan ana jin dadin zama, idan za ta yi rantsuwa takan ce la ko bala wa rabbi Muhammad, amma idan hankali ya dan tashi sai ta ce wa rabbi Ibrahim. Ka lura da wannan. Al-Imam al-Tibi yace akwai ilimi mai zurfi game da Aisha ta wannan, li'annaha idha kana fi halil ghadab alladhi yaslibu al-aqila ikhtiyaruhu la tatagayyar anil mahabba almustaqirra. Har yanzu dan ran Aisha ya baci, hankalinta bai rabu da ita ba, kaga ta bambanta da sauran mata, ranta ya baci amma kuma hankalinta bai rabu da ita ba. Kamar yadda Ibn al-Munir yake cewa, misali idan da tana cewa wa rabbi Muhammad, muraduha annaha kanat tatruku tasmiya lafziyya wa la yatruku qalbuha ta'alluqa bi zatihi al-karima mawaddatan wa mahabba, ta ki kiran sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam amma fa zuciyarta akwai son manzon Allah. Me yake nuna maka haka? Aisha sai ta dubi annabawan Allah, ai suna da yawa, annabawan Allah suna da yawa wadanda Allah ya faɗa cikin Al-Qur'ani da wadanda suka zo cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma Aisha maimakon ta kira wa rabbi Musa ko wa rabbi Isa ko wa rabbi Yunusa, sai ta ce wa rabbi Ibrahim. Me dalili? Kaga ta zaɓi Annabi Ibrahim kakan manzon Allah ne, wanda da ita da shi manzon Allah suna daraja shi. Allah ya sa mun gane. Sannan kuma shi kansa Allah tabaraka wa ta'ala a cikin Al-Qur'ani a suratu Ali Imran aya ta 68 yana cewa inna awlan nasi bi Ibrahim lallazina taba'uhu, sai Allah yace wa hazan nabiyyu wallazina amanu wallahu waliyyul mu'minin. Kaga ya nuna cewar hashi kansa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bin Annabi Ibrahim. Don haka sai ta cewa rabbi Ibrahim, yana rantsuwa da mai iko da Ibrahim, saboda shi kansa manzon Allah an ce yayi koyi da Annabi Ibrahim alaihi salam. Shi kansa Allah ya madaukaki ya masa umarni da koyi da Annabi Ibrahim alaihi salam. Sannan kuma Annabi Ibrahim kakan manzon Allah ne, sai ta kira sunan Annabi Ibrahim, ina rantsuwa da mai iko da Ibrahim. Kaga akwai hikima gurin, bata nakasa manzon Allah ba, sai ta ƙara daraja manzon Allah. Ka lura da cewar da a ce lokacin da ranta ya baci sai ta ce da tana cewa wa rabbi Muhammad, sai ta dawo cewa wa rabbi Isa. Kaga ta nakasa, domin Annabi Muhammad yana gaba da Annabi Isa alaihi salam. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana gaba da dukkan annabawan Allah, amma Annabi Ibrahim shi ne kadai a Qur'ani Allah ya ce kai koyi da Annabi Ibrahim alaihi salam. Duk da cewar akwai inda Allah ke cewa fasbir kama sabara ulul azmi, nan ta wajen hakuri ne, amma ana maganar biyayya kaga ta shafi dukkan fanni na rayuwa. Inna awlan nasi bi Ibrahima lallazina taba'uhu, an yi magana ga waɗanda suka bi Annabi Ibrahim, sai aka ce wa hazan nabiyyu wallazina amanu. Don haka da shi kansa manzon Allah da ita Aisha dukkansu masu bin Annabi Ibrahim ne. Idan ta yi rantsuwa ta jingina da suna Annabi Ibrahim, ya zama ƙarin daraja ga manzon Allah. Ashe kaga duk da ranta ya ɓaci, hankalinta bai rabu da ita ba, tana da ilimi ga ta ƴar ƙarama. Allah ya ƙara mata yarda. Falamma lam yakul laha buddun min hajri al-ismi sharif abdalathu biman huwa minhu bisabil, da ta canza da sunan Annabi sai ta kawo sunan da shi kansa manzon Allah, hankalinsa ba zai ɓaci ba, shine sai yana ma jin daɗi. Yace ni fa nakan gane in ranki ya ɓaci, kaga inda abin ya bata ya masa zafi annabi sallallahu alaihi wasallam zai gaya mata kuma da a ce wato kira rantsuwa irin wanda Aisha ta yi laifi ne nan ma da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata hatta la takhruja an da'irati ta'alluqi fil jumla dan kar a wayi gari Aisha ta kauce ma asali abinda Allah subhanahu wataala ya tsara wannan shine iyakan abinda Allah ya izini ga mace ta sashin kauracewa ga miji Allah madaukaki yayi izini ga mace ta kauracewa miji ta sashin cire sunansa wannan ba laifi bane kamar inda ya faru tsakanin Aisha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar inda malamai suka yi misali ta sashin wato daura fuska idan bai kai ga bai haifar da wani abin da Allah ya haramta ba saboda dabi'a ce wannan babu laifi duk da cewa ba a so hakan ba abinda ba a so shine a samu min fukshil qawli wa sayyi'il mantiq a samu wata kalma mara kyau ta fito daga bakin mace saboda tana fushi da mijinta wannan haramun ne amma in ka lura da kalmar da ta fito daga bakin Aisha ba kalma ce mara kyau ba kalma ce mai kyau sannan kuma ta wannan kalman da yake akwai ilimi gare ta ta dai isar da sakonta ga annabi cewa ba ta ji daɗi ba manzon Allah ya gane ta wace hanya ta isar da wannan sako ta hanya mai kyau wanda babu laifi a cikinta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi amma mace hatta kai ga kauracewa miji fiye da haka to haramun ne haramun ne ala kulli hali akwai hadisai da dama kamar misali hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi idan mutun ya kira matarsa ta zo ga shimfidarsa idan mutun yana buƙatar tarawa da iyalinsa zuwa ga shimfidarsa shimfidarsa wanda ya nuna cewa miji yana iya zama yana da nashi gado ba laifi bane wannan ya zo a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam babu laifi a ce mutun yana da nashi shimfida daban da na matarsa hatta turaka wanda ba laifi bane saboda wannan la'akari kamar yadda wasu malaman hadisi suka yi magana akai wato mutum ya kira matarsa ta zo ga shimfidarsa wanda shine lafazin da ya zo cikin sahihul bukhari yana kitabun nikah babu idza batatil mar'atu muhajira firasha zawjiha firasha zawjiha fa abat an taji'a miji ya kira mace zuwa ga shimfidarsa ta ki zuwa la'anatha almala'ikatu hatta tusbiha mala'iku suna la'antatta suna tsine mata albarka har gari ya waye she kaga iyakar abinda aka yi wa mace izini na kaurecewa miji saboda bacin rai shine ta wajen magana ta wajen kiran sunansa nan ma kuma kada a samu wata kalma da ta saba ma ka'ida ta fito hadisin yana sahihu muslim kitabun nikah babu tahrimin tina'iha min firashi zawjiha annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza batatil mar'atu idan mace ta kwana hajiratan firasha zawjiha tana kaurace ma shimfidar mijinta la'anatha almala'ikatu hatta tusbiha mala'iku za su yi tala'antata har gari ya waye mata sannan da wannan isnadi cikin sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace hatta tarji'a har sai ta dawo ga hankalinta wato hatta tusbiha da hatta tarji'a duk ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan a sahihu muslim har yanzu kitabun nikahi babu tahrimin tina'iha min firashi zawjiha akwai lafazin da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi bi yadihi ina rantsuwa da wanda rayuwa take hannunsa ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha kaga hadisin yazo da lafazin firashihi yazo da lafazin firashiha manzo Allah yace idan mutum ya kira matarsa zuwa ga shimfidanta wanda ya nuna dakinta gadonta a wancan lafazifa dakinsa shimfidarsa ala kulli halin shi yasa al-imam an-nawawi yace ba magana turaka bane duk inda miji ya kira mace yana buƙatar tarawa da ita haramun ne take la'anatha al-mala'ika fa ta'aba alai illa kana alladhi fi as-sama'i sakhitan 'alayha fa ce waɗanda ke sama suna fushi da ita hatta ya ruba anha har sai miji hankalinsa ya kwanta game da ita don haka yasa abin yana da hadari a lafazi na farko mala'iku suna la'antanta har gari ya waye, a lafazi na biyu mala'iku suna la'antanta har sai ta dawo hankalinta, ashe ba wayewan gari kawai bane, a lafazi na uku mala'iku suna la'antanta, sannan akwai lafazin alladhi fis sama wanda wasu malamai ke cewa Allah tabaraka wa ta'ala da kansa yana fushi da ita, wasu kuma na bada lamirin ga ainihin halittun Allah da suke sama, bayin Allah da suke sama suna fushi da ita wannan mata hatta yarda anha sai lokacin da hankalin miji ya kwanta, don haka yazo da wadannan lafuzza gaba da su. Al-Imam an-Nawawi yace ma'anar hadisin al-la'natu tastamirru 'alayha, sinuwar Allah yana ta tabbata akan matan hatta tazulal ma'siyatu bi tulu'il fajri wal istighna'i anha aw bi tawbatiha wa ruju'iha ila al-firash, in ta tuba to sinuwar Allah ta kau, idan gari ya waye sinuwar Allah tana rabuwa da ita bisa sharadin miji kuma bai da bukatar ta ya fita, dama yana bukatan tarawa da ita ne tun da gari ya waye, bai da bukatan shikenan, amma in yana da wannan bukata har yanzu fushin Allah yana kan ita wannan matan. Wa haka ma yazo cikin Fathul Bari yana mujallal 9 shafi na 294, wa fihi anna sabra ar-rajul ala tarki al-jima'i ab'afu min sabri al-mar'a, wanda wannan yasa malamai suka gano cewa karfin sha'awar namiji yafi na mace. Dalilin waɗannan hadisai, domin ita mace an haramta mata kin amsa ma miji, an haramta mata kin amsa ma miji, a kuma in ka lura da yanayin mata zaka ga shi miji an ba shi damar ya auri mata hudu saboda karfin sha'awarsa, mace ba a bata wannan damar ba, sannan mace takan samu lokuta da dama waɗanda bata tarawa da namiji kuma ta yi haƙuri da shi, ta yi haƙuri da wannan rayuwa. Wata macen idan mijinta ya rasu takan shekara biyu uku kafin ta yi aure, kuma tana iya haƙuri da hakan, Allah tabaraka wa ta'ala ya sani, don haka yasa wato ƙarfin sha'awar maza ya ɗara na mata, idan mace bata amsa wa miji ba a nan to laifi ne babba a wajen Allah tabaraka wa ta'ala, amma shi miji fa halal ne ya ƙaurace wa matarsa, halal ne miji ya ƙaurace wa matarsa idan ta masa tawaye. Kaga ita mace ba ta da damar ta ƙaurace wa mijinta saboda ta samu ɓacin rai, amma shi miji Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi wannan dama. Allah madaukaki yana hukunta al'amarinsa, babu wanda ya isa ya tuhumci Allah don me kai kaza. Idan mutum yana da imani sai ya gaskanta maganar Allah, domin akwai hikimar da hankalinka yana iya gane ta, akwai hikimar da baka iya ganewa. Allah shi ne masanin gaibi, ya riga ya halicci maza, ya halicci mata, ya san tsarin kowace halitta, kuma ya shar'anta abin da ya ga dama ga kowane nau'in halitta. A suratul nisaa aya ta 34 Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallati takhafuna nushuzahunna, matan da ya zamanto sun muku tawaye, idan mace ta yi tawaye ga mijinta, matakin farko fa'idhuhunna sai ku musu wa'azi, wannan shine matakin farko. Na biyu fa wahjuruhunna fil madaji'i, ku kaurace musu a wurin kwanciya. Don haka wannan akasarin malaman fiqhu suna cewa inna lizawji an yahjura zawjatahu ma sha'a min alwaqti, miji yana da damar kaurace wa matarsa ta yi wani laifi, ya mata wa'azi bata daina ba, yana da damar ya kaurace mata, kuma kaurace wannan ba shi da iyaka, babu lokacin dainawa sai lokacin da ita ta bar abin da ya hana ta. Kaurace wannan ba shi da iyaka, domin a wannan ayan Allah tabaraka wa ta'ala bai ce ga zuwa lokaci kaza ba. Wahjuruhunna fil madaji, ku kaurace musu a wurin kwanciya. Li'annahu ja'atil aya mutlaqa, ita ayar ta zo a sake babu kaidi. Fi bayani jawaz al-hajr bi qasd at-ta'di duna tahdid al-mudda wa duna qaid, Allah bai ce ga tsawon lokacin da aka baka dama ka kaurace wa matarka ba, kuma Allah bai sa ka'ida ba, la Allah tabaraka wa ta'ala yace ku kaurace musu a wurin kwanciya. Matakin farko an yi wa'azi, mace bata daina ba. Na biyu a kaurace mata, wanda ita ce masabar al-Imam Abu Hanifa, al-Imam Shafi'i, al-Imam Ahmad bin Hanbal, yana Ad-Durr al-Mukhtar a mujallal na uku shafi na 319, yana Fathu al-Qadir tafsiri na al-Imam Shawkani mujallal na 5 shafi na 345 da Asma al-Matalib mujallal na 6 shafi na 586 kuma wannan ita ce fahimta mafi inganci idan mace ta zamanto tayi tawaye ga miji, domin Allah tabaraka wa ta'ala ya ba wa miji damar riko da igiyan aure. Miji shine jagora a gida, shike cewa ayi, shike hanawa. Allah madaukaki ya bashi damar ya kaura cewa matarsa idan ta saba ma ka'ida an mata wazi bata daina ba. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a kaurace musu fil mabaji, wurin kwanciya nan babu kaidi. Wannan akasarin malaman sunna abinda suka faɗa kenan, amma ga Malik, al-Imam Malik Allah madaukaki ya musu rahama, shi al-Imam Malik yana cewa an baka damar wata ɗaya ne kawai idan ka kaura cewa matarka. Allah madaukaki ya ce wahjurunhunna fil mabaji, ku kaura cewa matanku a makwanci, wato a shimfiɗa wurin kwanciya ya zama ka kaura cewa mace. To shi al-Imam Malik yana cewa wata guda ne, ala Allah ya tajawaz bihi, kada mutum ya ketara wannan wata guda din. Ya zo cikin littafai na fiqhu da dama, kamar Kitabul Insaf mujallal na 8 shafi na 376. Imam Malik yana kafa hujja da hadisin Ummu Salama, matar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salama ta bada labari, tace Annabi sallallahu alaihi wasallam halafa Allah ya dukula ala ba'di ahlihi shahran, manzo Allah yayi rantsuwa ba zai shiga wajen matansa ba tsawon wata guda. Kaga Annabi da kansa ya kaurace wa matansa saboda an samu bacin rai a zaman da yake da su. Wannan yana faruwa kamar da muka ce dabi'a ce, halitta ne ta dan adam. An samu lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantsa bai shiga gurin matansa tsawon wata guda. Falamma mada 29 yawman, lokacin da aka samu kwanaki 29 sun wuce gada alaihin nan, sai gashi nan da safe ya taho ya bugo sammako auraha ko kuma da yamma. Naka duba sha'anin mata, yana zuwa Aisha tace ya nabi Allah halafta Allah ta dukula alaihin shahra, kayi rantsuwa baka shiga ga matanka tsawon wata guda, ya fa kwana 29, kaga kamata ka koma ka cika kwana ɗayan su zama 30. Kala sai manzo Allah ya ce inna shahra yakunu 29 yawma, ashi wata kwanakinsa 29 ne. Hadisin yana sahihul Bukhari, babu hijratin nabi sallallahu alaihi wasallam nisa'ahu fi ghairi buyutihinna, yana sahihu Muslim, babu shahr yakunu 29. Tana yiwa ka dauka abinda Aisha ta faɗa laifi ne, ba laifi bane a tunaninka, don me annabi ka dawo kwana 29 ka koma ka karasa mana ba mu bukatun ka, ba haka take nufi ba. Duba bayanin al-Imam Shawkani cikin Nailul Awtar, الإمام الشوكاني يتي القائل له بذلك عائشة كما تدل عليه الرواية الأخرى تكيم ما تنسى عائشة نتقيا مصحكا تتي كايران سواباك شكواك إياليت ونفانكي سوان وتابدا تو ينزفا 29 بنديسا تقيا مصحكا فإنها لما خشيت أن يكون نصيا مقدار ما حلف عليه batasance wa wata yana kwana 29 ba, tana tsoro kada fa annabi ya mantuwa ya kai ga aikata wani abin da zai zamanto jama'a za su yi koyi da shi, tunda duk mutane sun sani wata kwana 30 ne a lokacin. Sai manzon Allah gashi ya dawo 29, shine ya rasulullah 29 ne fa, ba wai ta faɗa ne saboda kyamar ya dawo ba ko saboda kara bata masa rai. Allah ya kara musu yarda. To amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne wanda ya kaurace ma iyalinsa ya bar gida ya koma wani guri, kai ba a baka damar hakan ba. In ma zaka kaurace wa matanka, sai dai ka kaurace mata a wurin shimfiɗanta kawai. Wannan dalilin yasa Allah madaukaki ya ce wahjuruhunna fil mabaji, ku kaurace musu a makwanci, don haka a gidan zaka ba zaka daina raba kwana da mace saboda ranka ya baci game da ita ba. Tana nan kwanan ta na nan, ana ba ta girkin ta, ana komi, amma idan ka shigo ɗakin ta baka kwanciya da ita. Shine abinda Allah ya ce ka kaurace mata a makwanci. Kuma akwai hadisin Muawiya bin Haida wanda ya tabbatar da haka. Hadisin Muawiya bin Haida al-Qushairi yayi tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ma haqqu zawjati ahadina alai ya rasulullah me haƙƙin matar mutum gare shi menene haƙƙin da matan mu suke da shi a kawunan mu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace an tutaimaha idza taimta idan ka ci abinci ka ciyar da ita wa taksuha idza taksaita idan ka tufatar da kanka ita ma ka tufatar da ita idan ka dinka ma kanka kaya tufafi to ita ma a sama mata tufafi wannan shine abin da yafi dacewa amma ba dole bane shine mafi dacewa da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ka fita waje ka samu wani abin abu da kaci ka ci kifi to a rike man iyali ita ma ka ci tsire ita ma ka saya mata tsinke guda wannan shine zahiri lafazin manzon Allah tut'imaha idza ta'imta in ka ci ka ciyar da ita in ka dinka kaya guda ita ma a dinka mata amma ba dole bane malamai sun ittifaki da wannan ba dole bane shine dai yake nuna kamala wato tariko da mata na zaman aure wanda ya kai makura ta wajen tsare haƙƙin aure shine wanda ke haka amma dan baka yin ba kuma baka da laifi a wajen Allah in dai ka sama mata abin da za ta sa sannan kuma baka batta da yunwa ba tana samun abin da za ta ci annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala tabribil wajha wala tukabbih wala tahjur illa fil bait kada ka kaurace mata sai dai fa a dakin sai fa a gidan wato zaka kwana a dakin amma ba zaka kwana ba zaka yi tarayya da ita ba hadisin yana sahihu sunan abi daud hadisi na 2142 wannan shi ya nuna cewa mutum yana da damar kaurecewa matarsa ita ba ta da damar kaurece masa a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaurecewar da Allah subhanahu wataala yayi izinin sa ga maza wato su yi wa matansu wanda ba shi da ka'ida babu lokacin karewa kuma wanda shine fahimtar akasarin malaman sunna ya bambanta da abin da ake kira ila'i shi al-ila'u shine mutum yayi rantsuwa ga mace ba zai sake tarawa da ita ba wanda ya zo cikin fassaran da masana suka yi kamar al-Imam an-Nawawi cikin sharh sahih muslim juz'i na 10 shafi na 88 aslul ila'i fi al-lugha al-halifu ala shay haka ibn taymiyyah yake fada cikin majmu'u fatawa a mujallad na 33 shafi na 52 wal ila'u huwa al-halifu wal qasamu wal murad bil ila'i huna ay yahlifa ar-rajulu an la yata'a imra'atahu idan mutun ya rantsa da Allah ba zai sake tarawa da matarsa ba to wannan shi ake kira ila'i Allah tabaaraka wa ta'ala da kansa ya bayyana hukunci a suratul baqara aya ta 226 Allah madaukaki yace lil ladina yuluna min nisa'ihim tarabbasu arba'ati ashhurin wadanda suka yi wa matansu ila'i matan za su zauna watanni hudu za a jira waɗannan mazaje fa in fa'u fa inna Allah ghafurur rahim in sun dawo gabatan nasu to Allah yana gafarta ma nufin cutar da matar da aka yi a baya don haka idan mutun ya rantsa ba zai sake tarawa da matarsa ba wannan shi ake kira ila'i amma ya kaurace masa ba tare da rantsuwa ba wannan kuma hukuncin sa daban shine wanda bayanin sa yazo a suratul nisaa aya ta 34 to daga cikin nau'in kauracewa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya izini game da shi a tsakanin musulmi akwai kauracewar da aka yi a dalilin addini ma'ana li haqqi Allah ta'ala kauracewa wani saboda haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala shi ma ba shi da iyaka saboda aikata wani laifi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin alqur'ani a wurare da dama a suratul muzammil aya ta 10 wahjurhum hajran jamila Allah ya yi umarni ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka kaurace musu kyakkyawan kauracewa a suratul an'am aya ta 68 wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina idan kaga mutanen da suke shishigi game da ayoyin Allah wadanda suke barna game da al'amarin addini idan sun zauna ba su da abin hira faci isgilanci da al'amura na addini fa'arid anhum Allah madaukake yace ka kauda kai ga wadannan hatta yahubu fi hadisin ghairihi har sai sun koma ga wani zance daban ba zance na batanci ga musulunci ba wa imma yusiyannaka shaytanu fala taq'ud ba'da dhikra ma'al qaumi dhalimin don haka duk wani mutum idan ya zamanto fasiki ne shari'a ta ba da damar kaurace masa wannan kaurace war ba ta da lokacin karewa in ka duba tafsirin al-Imam al-Bagawi mujallal na farko shafi na 491 Abdullah ibn Abbas yace dakala fi hadhihi al-ayati kullu muhdisin fi ad-dini wa kullu mubtadi'in ila yawm al-qiyamah, duk mutumin da ya zamanto wato yana fasikanci kaurace masa ibada ne, duk mutumin da ya zamanto yana aikata bid'a amma nasiha ya ki bari kaurace masa bai saba ma Allah tabaraka wa ta'ala. Haka ma al-Imam al-Qurtubi ya faɗa tafsirinsa al-Jami'u li ahkam al-Quran a mujallal na biyar shafi na 357 yana fassara aya ta 140 ta suratul Nisa, wa qad nazzala alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfar biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghairi. Allah ya haramta ka rika zama a majalisin da ake izgilanci da al'amarin addini, haramun ne. Idan ko ka ci gaba da zama da mutanen da suke bakanci ga musulunci, innakum idzan misluhum, da ku da su kun zama daya. Me Allah ya ce a ƙarshe? Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a, da munafikai da kafirai Allah yana hada su a wutar jahannama baki ɗayan su. Allah ka tsare mu. Saboda haka shi fasiki, mutumin da ya zama to ya ki barin sabon Allah, ya zama ammar nasiha bai bari ba, to kaurace masa ibada ne. Kamar yadda Sa'id ibn Jubair yake cewa, yake bada labarin wani sahabi da ake kiransa Abdullah ibn Mugaffal al-Muzani, yana da wani dan uwa dake harbi da dutse, yana daukan yatsu, yana harba dutse da yatsunsa, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana. Idan za ka yi harbi, ko dai ka yi amfani da kwari, ko ka yi amfani da wani abu wanda harbin ka zai yi wani tasiri ta wajen farauta ko kuma a yaƙi, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi wannan Abdullah ibn Mugaffal, sai ya ce masa inna rasulullahi naha anil hasbi, shi fa manzon Allah ya hana harbi da yatsa, ka dauki dutse kana harbawa da yatsarka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna la tasidu saidan, wannan bai sa ka yi farauta, baka farauta da irin wannan harbi, wala tankau aduwan, sannan ko yaki akai baka iya koran abokin gaba da shi, baka iya ma abokan gaba lahani, wato ta amfani da tsakuwar da kake jifa da yatsarka, ba ma da hannu ba, da yatsa mutum ya dinga harba dutse da yatsarsa. Walakin ha taksiru sinna, sai dai in ka harba ya samu haƙorin wani ya karye, wa takfaul aina, koko ka samu idan wani ya tsiyaye, wato irin wannan harbin ya fi lahani ga mutane maimakon amfanar su. Saboda haka manzon Allah ya hana, ya gaya masa, kala ya ce fa'ada, sai wancan mutumin ya sake bayan Abdullah ibn Mugaffal ya hana shi. Faqala, sai ya ce masa uhaddisuka anna rasulallahi naha an thumma tahzib, ina baka labarin annabi ya hana sannan ka sake aikata wannan abin, la ukallimuka abadan, yace ba na sake magana da kai har abada, tunda har zan gaya maka magana manzon Allah kuma ka ketara, to ni da kai kuma ba sauran magana. Kaga kai fushi ne da wancan mutum saboda Allah, saboda son manzon Allah. Hadisin yana sahihu Muslim kitabu sayyidi babu ibahati ma yusta'anu bihi ala al-istiyad, hadisin yana sahihu al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari ya ruwaito wani sashi na wannan hadisin ba yanda ya taho da tsawonsa ba, kamar yanda yazo cikin sahihu Muslim, yana kitabul adab. Haka nan al-Imam Abu Dawud yana babun fil hasfi, da al-Imam an-Nasa'i kitabun qasama, da kuma al-Imam Ibn Majah yana kitabus sayyid. Al-Imam an-Nawawi yace karkashin sharhin wannan hadisin na Abdullah ibn Mugaffal sharh sahih Muslim juz'i na 6 shafi na 44, al-Imam an-Nawawi yace hijranu ahli al-bid'ah, kaurace ma masu yin bid'a, wal fusuqi, da kaurace ma masu fasikanci, wa munabidi sunna, da kaurace ma masu jifa da sunnar manzon Allah, ma'al ilmi, da gangan. Kaga da me nace ma bid'a, da wanda ya rike fasikanci yake dainawa bayan nasiha, da wanda za a gaya masa sunnar manzon Allah ya kiyarda da ita da saninsa, da gangan yayi watsi da sunnar manzon Allah. Al-Imam an-Nawawi yace annahu yajuzu hijranuhu da'iman, daidai ne a kaurace mar har abada, ba wai kwana uku ba, har abada. Wannahyu anil hijran fawqa salasati ayyam, ko da aka hana musulmi ya kaurace ma dan uwansa musulmi sama da kwanaki uku, innama huwa fi manhajara li habbi nafsihi, wannan saboda abin da ya shafe ka ne kai kadai, saboda bacin rai tsakaninka da mutum, ka daina magana da shi, ka kaurace masa fiye da kwanaki uku haramun. Amma ka kaurace wa mutum ne saboda addinin Allah, ka kaurace wa mutum saboda addinin Allah. Wa amma ahlul bid'a wa nahwuhum fa hijranuhum da'iman, yana cewa saboda kai ne saboda addinin Allah tabaraka wa ta'ala. Bayan Abdullah ibn Mughaffal akwai ma Abdullah ibn Umar, sahabi Abdullah ibn Umar, yana da yaro da ake kiransa Salim ibn Abdullah ibn Umar. Shi Salim ibn Abdullah ibn Umar shi ya bada labari, ya bada labarin mahaifinsa. Wata rana mahaifinsa yake gaya musu a majalisi, yace Annabi sallallahu alaihi wasallam, naji yana cewa la tamna'u nisa'akum almasajida idza sta'adhannakum ilaiha, idan matanku sun nemi izininku akan za su je sallah a masallaci, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ku hana su. Idan matanku sun nemi izininku suna son su rika zuwa sallar jam'i a masallaci, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ku hana su. Fa qala Bilal bin Abdullah, sai Bilal bin Abdullah bin Umar, daga cikin yaran Abdullah bin Umar akwai Bilal, sunan shi Bilal bin Abdullah bin Umar, sai ce wallahi lanamna'uhunna, wallahi mu za mu hana su. Babansa ke faɗin, ya ji manzon Allah ya faɗi wannan magana, shi kuma yaron ya ce wallahi za mu hana su. Kala sai Abdullah ibn Umar, Salim ɗan yaron Abdullah ibn Umar ya ce fa aqbala alayka Abdullah, sai Abdullah ibn Umar ya juyo ya kalle shi, fa sabbahu sabban sayyi'an, ya zage shi mummunan zagi, ma sami'tuhu sabbahu mislahu qab. Salim bin Abdullah ya ce ban taɓa ji ya yi zagi haka ba, ban taɓa ji ba. Ya shure shi a kirjinsa, ya shuri yaron, shi ne Bilal ɗin. Sannan sai ya ce mar ukhbiruka an rasulillah, in baka labari na ji manzon Allah ya ce kada ku hana matanku zuwa masallaci idan sun nemi izini, wa taqulu kai kuma har ma ka ce min wallahi lanamna'uhunna, mu za mu hana su. Sai ya ce to har in mutu ba zan sake magana da kai ba. Kuma wallahi abin da ya faru kenan, har Abdullah bin Umar ya bar duniya bai sake magana da ɗansa Bilal bin Abdullah bin Umar ba, saboda ya faɗa mar hadisin manzon Allah nan take ya kawo cikas ga hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ka duba yadda sahabban manzon Allah suke da tsananin daraja maganarsa, Allah ka samu iya koyi da su. Al-Imam an-Nawawi ga sharhin wannan hadisin nan ma kamar hadisin Abdullah bin Mughaffal kenan, a mujallad nabi shafi na 185 a sharh sahihi Muslim, yace fihi ta'zir al-mu'tarid ala sunnah, wanda abinda Abdullah bin Umar ya aikata yana daga cikin dalili da yasa malamai ke cewa ko da yaronka ya girma, yani wa fihi ta'zir al-walid waladahu wa in kana kabira, ko da danka ya girma babban mutum ne ya kai ga aure, shari'a ta baka damar shuransa ko wani abu wanda zai sa ya gane yayi kuskure. Wato ba sai yaro dan karami ake daukan dorina a mai duka ba, a shari'a dan ka shuri da don abinda Abdullah bin Umar ya aikata kenan, ba laifi bane. Shari'a ta ba da dama abinda ake kiran sa'at ta'zir, wato shine horo wanda yana karkashin bulala goma. To shi horo kuwa yakan dace da yanayin wanda za a masa. Abdullah bin Umar ya san Bilal yaronsa ne, babba ne, baligi ne, ba sai an kai ga dukansa ba, amma shurinsa da ya a kirji, ya shure shi a kirjinsa, ya san ya nuna mar bai ji daɗin abin da ya aikata ba, wanda ke nuna cewar duk mutumin da ya kawo cikas ga sunnar manzon Allah babu laifi, don an kaurace masa, an ki magana da shi. A littafin Aunul Ma'bud mujallad nabi shafi na 91, wa innama ankara alaihi ibn Umar li tasrihihi bi mukhalafati alhadith, abinda ya sa Abdullah bin Umar ya tsananta a kansa saboda ya fito a fili yana faɗa da sunnar manzon Allah. Dan take an ce Annabi ya ce, sai ka ce wallahi za mu hana, kaga kana faɗa ne take da sunnar manzon Allah, saboda haka ya sa Abdullah bin Umar ya tsananta masa. Wa ukhiza min inkari Abdullah ala waladihi ta'dibul mu'tarid ala sunan bi ra'yi al-Imam an-Nawawi, yace saboda abinda Abdullah bin Umar ya aikata, nan ne malamai suka gano cewar ana horon mutumin da yake ma sunnar manzon Allah cikas da tunaninsa, wanda zai kawo cikas ga sunnar manzon Allah ta tunaninsa. Da yawa kuwa yanzu yana aukuwa. In ba ku misali, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi aure ku hayayyafa, saboda zan yi alfahari da yawan ku a ranar kiyama. Ai, ba ma sai kiyama ba, ya manzon Allah, mu a yanzu ma muna ganin alkhairi ta wajen yawan mu, ba sai an kai ga lahira ba. Mun sha ba da misali, ba sai an kai ga lahira ba. Zaben da ya wuce a ƙasar na ya isa misali gare ka, inda ɗan musulmi bai da yawa, wallahi da mun ji jiki a yanzu. To bare ma a kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam yace zan yi alfahari da yawan ku. Da yawa akwai musulmi da ke kawo cikas ga wannan umurnin na manzon Allah. Musulmi ne yanzu yake cikas ga umurnin manzon Allah, ce to ai ta hayayyafa su dinga bara. Kana auna hadisin manzon Allah da hankalinka. Shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Manzon Allah bai magana ta san zuciya. Kuma wallahi a duniya a yau babu abin da ya sa musulmi har ya kai war haka yana doron ƙasa sai dan yawan mu, saboda kafirai kansu ya hadu, ba abin da suke so su ga bayan shi a duniya a yau kamar addinin musulunci. Amma in sun fuskanci ƙasa guda sai su ga an dade ana gwabzawa ba a kare ba, to ƙasa guda kenan, sauran kuma ya zamu yi da su. Wanda al-Imam an-Nawawi yayi magana akai, kuma hadisin yana sharhinsa yana aunin ma'bud, inda malamin ke cewa wa alal alimi bi hawahu. Wannan abinda Abdullah ibn Umar ya aikata shine dalilin malamai da suka ce idan malami ya karanci hadisin manzon Allah ya ki aiki da shi, yana ma kiran mutane su yi watsi da sunnar manzon Allah, kaurace masa har abada ya tabbata sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan yana cikin aunul ma'bud. Wa ta'dibur rajuli waladahu, mutun yayi horo ga ɗansa, wa in kana kabiran idza takallama bima la yanbaghi lahu, wa jawazu ta'dib bil hijran, halal ne a kaurace ma yaro, wanda shine nau'in kauracewa na ƙarshe wanda zamu yi magana akai, wanda shi ma ya tabbata sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Domin a riwaya ta al-Imam Ahmad, hadisin Abdullah ibn Umar, abinda ya auku tsakaninsa da yaronsa Bilal bin Abdullah bin Umar a hadisin da ya zo cikin al-Musnad, fama kallamahu Abdullah hatta mata. Abdullah bin Umar bai sake magana da Bilal ba har zuwa mutuwarsa, wanda yana cikin Ghayatul Maram, hadisin 411 a Samarul Mustatab na Muhammad Nasiruddin al-Albani, mujallad na farko shafin 729. Wato babu laifi don mahaifi ya kaurace ma ɗansa, kaga ga abinda Abdullah bin Umar ya aikata, halal ne kuma ba a cewa kwanaki uku. Wanda al-Imam al-Khattabi yayi magana akai cikin littafinsa Ma'alimus Sunan, sharhin Sunan Abi Dawud, mujallad na 5 shafi na 135. Amma hijranul walidil walada, mahaifi ya kaurace ma ɗansa ba laifi bane. Wa zawjuz zawja, miji ya kaurace wa matarsa, duk akwai hujja akai kamar yadda muka yi magana. Wa man kana fi ma'nahuma fala yadhiqu aksar min salasin, ba a cewa wai an baka kwana uku, da babu. Aisha Allah ya kara mata yarda ta kaurace ma Abdullah ibn Zubair fiye da kwanaki uku, wanda har ya nemi alfarma ta wasu manyan sahabbai aka zo ana roƙonta kafin nan ta janye fushinta. Karka dauka wai an nuna mata kuskure ne, a'a, abinda ta aikata bai saba ma sunnar manzon Allah ba. Ga abin da Abdullah ibn Umar ya aikata ga ɗansa, ya kaurace mai har zuwa mutuwa. Saboda me? Saboda ya yi faɗa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. To abin da ya faru kenan tsakanin Aisha da Abdullah ibn Zubair, wanda al-Imam al-Bagawi ya yi magana akai cikin sharh sunna, yana kitabul istizan babu nahyi an hijranil ikhwan. Lokacin da Aisha ta kaurace ma Abdullah ibn Zubair, kamar yadda Ibn Hajar ya yi magana akai cikin Fathul Bari, mujallad na 10 shafin 414, yace inda Aisha ra'at anna ibn Zubair ittakaba ma bima qala amran azima, Abdullah ibn Zubair ya faɗi magana mai girma saboda yawan kyautan Aisha, saboda yanda take yawan hidima ga mutane da dukiyanta, sai ya ce zai hana ta sarrafa dukiyanta, kuma ita ta goye shi fa, kanwar uwa take gare shi, kusan ma ana kiranta uwar Abdullahi, tamfar dai ita ce mahaifiyarsa. Wannan abin da ya aikata sai ya zama yana jinsi na uququl walidai, an kuntata ma iyaye. Kuntata ma iyaye kuwa fa yana daga cikin mafi girman alkaba'ir a sunnar manzon Allah. Ya za a yi matar manzon Allah ta reni yaro, yaron ya faɗi magana na rashin kunya gare ta, kaga ya kuntata mata. Ya kamata daga gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam a fara samun misali na tarbiyyar kwarai. Wannan dalilin yasa Aisha ta kaurace ma Abdullahi bin Zubair fiye da kwanaki uku. Ai, ba wai bata san da hadisin ba, ita ma tana cikin waɗanda suka ruwaito wannan hadisin, tana ma cikin waɗanda suka ruwaito hadisin, amma ta sashin fada da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, mutum ya kauce ma abin da manzon Allah ya kira akai, to ba laifi bane dan iyaye sun yi fushi ga ƴaƴansu. Don haka mahaifi ko mahaifiya tana da damar fushi da ɗanta, amma ka'idar ita ce shin fushin da take saboda ita kanta ne ko saboda ɗanta ya saba ma Allah? Wannan shine abin la'akari. Idan saboda ɗanta ya saba ma Allah, ya kuntata ma iyaye, to tana da hujja. Idan bayan wa'azi kenan, kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa ga maza, ba daidai bane miji ya kaura cewa matarsa, sai ya fara gabatar da wa'azi gare ta, idan ta kiji, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji', ba daidai bane mutum ya kama fushi da matarsa alhali ba ta yi mai laifi ba. Wannan yasa a ƙarshen ayan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa in ata'nakum fala tabghu alayhinna sabila inna Allaha kana aliyan kabira. Idan matan sun muku biyayya, to karku yadda ku nemi wata hanya na cutar da su, haka kawai ka tsiri fushi da matarka, wai Allah ya baka damar ka kaurace mata, la, Allah bai baka damar ka cutar da wani ba, la barara wala dirara. Shi yasa Allah madaukaki a ƙarshen ayan yace fa in afanaku, idan matanku suna muku biyayya, fala tabgu alaihinna sabila, karku nemi wata hanya na kuntata musu, karku nemi wata hanya na cutar da su, inna Allaha kana aliyan kabira. Ku sani fa Allah ya fi ku ɗaukaka, Allah ya fi ku girma. Yanda ka cutar da matarka, akwai ranar da Allah zai kama ka, shi kuma ya fi ka ƙarfi. Haka ma iyaye, ba daidai bane su kama cutar da ƴaƴansu, ba daidai bane su kama kuntata ma ƴaƴansu idan babu laifi. Idan akwai dalili, yaro an masa nasiha ya kiji, an marfaɗa ya kiji, sai mahaifi ya yi fushi da shi, babu shakka fushin da mahaifi ya yi da wannan yaron yana kan tafarkin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin akwai abinda nasiha ba ta amfanarwa gare shi, sai dai kaudacewan, kauda kai ga yaron yana iya sa ya yi tunani ya makansa faɗa, yana sa ya yi tunani ya yi makansa faɗa, wanda malamai da yawa sun yi magana a kai, kamar al-Imam al-Qurtubi bayaninsa ya zo cikin Tarh at-Tasrib mujallad na 8 shafi na 99, fa'amal hijranu li ajli al-ma'asi wal bid'a fa wajib istishabuhu ila an yatuba min zalika wa la yukhtalafu fi hadha. Idan za a kaurace wa mutum saboda yana bid'a ko saboda yana fasikanci ko saboda yana sabon Allah ko yana fada da sunnar manzon Allah, wannan kaurace wan wato bai ta'allaka ga wata siffa guda ba. Akwai mutumin da rashin kauracewan gare shi shi yafi dacewa, don haka yasa ba dole ba zaka samu wani yaron in ka kaurace mai sai ya dada lalacewa, in kai fushi da wani yaron sai yaron ya kara lalacewa, don haka hakuri da irin waɗannan yaran shi yafi dacewa. Wani kuma kauracewan gare shi shike sa shi ya wa'astu yayi makansa fada. Wannan yana cikin bayanin wato al-Imam Shatibi, inda yake magana game da kauracewa masu bid'a cikin littafin al-i'tisam a mujallad na farko shafi 131. Innal qiyama alaihim bit-tafrid aw at-tankil aw at-tard aw al-ibtida' aw al-inkar huwa bihasabi hal al-bid'a fi nafsiha. Ana la'akari da irin bid'ar da mutum ya aikata kafin a ce an kaurace mai, ana la'akari da irin fasikancin da mutum yake kafin a ce an kaurace masa. Misali, karamin fasikanci bai dace a kaurace mutum saboda shi ba, karamin laifi bai dace a kaurace mutum a kansa ba, don kowa yana laifi, sai babban laifi, sai laifin da ya zama an yi nasiha an kibari ya gagara, nasiha ta kasa warware wannan abin, to sai a kai ga kaurace wa mutum. Nan ma akwai la'akari da yanayin shi wanda za a kaurace ma din, shin kauracewar gare shi ita ce mafi alkhairi ko kuwa rashin ta, kamar yadda Ibn Taymiyya ya yi magana a kai cikin Majmu'u Fatawa mujallal na 28 shafi na 204, saboda yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi magana a kai a cikin Alkur'ani ya yi izini ga a kauracewa mutumin da ke laifi, amma kauracewa da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi magana a kai yana nuna cewar har sai mutum ya daina. Don haka kafin ka kauracewa mutum don yana aikata wani laifi, dole sai ka gabatar da nasiha gare shi. Ya yi magana mai tsawo a kai, akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah ke cewa, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yushrabu alaiha al-khamru, duk wanda ke imani da Allah da ranar karshe kar ya zauna akan teburin da ake shan giya, idan dai wannan tebur ana shan giya a kansa to kar ma ka zauna a gurin. Kaga yana gwada cewar annabi yana nuna ka kaurace mu fasikanci, ka kaurace mu mai fasikanci, duk abin da ya zamanto zai iya kai ka kusa daga mutanen banza to ka nisanci abin. Koko hadisin da manzon Allah ke cewa, al-muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu, mai kauracewa shine wanda ya kaurace ma abin da Allah ya hana. A wata riwayar, wal-muhajiru man hajara al-khataya wal-dhunub, mai kauracewa na halal shine wanda ya kaurace ma laifi, ya kaurace ma ayyuka na zunubi. Don haka kaura tana zuwa bisa la'akari da irin laifin da aka aikata da kuma shi mutumin da za a kaurace ma, shin kaurace masa zai sa ya gane kuskurensa ko kuwa a'a. In ka dubi rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam zaka samu ya zauna da munafikai, amma akwai munafikan da annabi bai kaurace musu ba, ya kyale su da su zo ayi mu'amala bai kula da su ba kuma ya san su, amma akwai mutanen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaurace musu. Kamar misali, lokacin da aka tafi yakin Tabuka, as-salasa alladhina khulifu hatta anzala Allah tawbatahu, wasu mutane guda uku mutanen kwarai ne ba su tafi yakin Tabuka ba, kuma ba munafikai bane, saboda lokacin da aka tafi yakin Tabuka a lokacin zafi ne, kuma sai ya zama sun yi nauyin jiki sun ki fita saboda sha'awar hutawa. Don haka lokacin da aka dawo annabi sallallahu alaihi wasallam yake amsa sallamar su, yake sake fuska gare su, ga wasu munafikai can kuma manzon Allah yana mu'amalar su. Ashe kaga akwai mutumin da nasiha ba za ta amfane shi ba sai dai kauracewa, akwai mutumin da kuma kauracewar ba za ta amfane shi ba sai dai nasiha. Don haka idan kana gari sai ya zamanto akwai masu bid'a, sai ka ce bari ka kaurace musu, nan kuskure ne. Tana yiwuwa kusantar su shine mafi dacewa, domin ta kusantar su ne za su iya fahimta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In baka kusance su ba, ta ya za a yi masu fahimci cewa suna kuskure? Akwai mutanen da kuma da gangan suke al'amarin su, to waɗanda kake ganin nisantar su zai sa su gane kuskuren su, su ne za ka nisance su. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da munafikai, yana mu'amala da su, za su yi sallama, za a amsa. Amma sai ga wasu sahabbai ne tabbatattu saboda wannan laifi da suka yi na kin tafiya yakin Tabuk, manzon Allah ya kaurace musu, saboda kauracewa ga waɗanda ke da imani shi yake da tasiri, amma kauracewa da mutumin da ba shi da imani bai da tasiri. Wannan yasa ba a ce ka kaurace ma kafiri ba, Allah tabaraka wa ta'ala ya halatta maka mu'amala da kafirai, saboda kauracewarka ba za ta yi tasiri gare su, ba ta sa su gane kuskuren da suke ciki. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa, kuma Allah madaukake ya gafarta mana kurakurai. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'asik, ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بل لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.